بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 2 ga watan jumada al-akhirah shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 339 cikin jerengen darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'adi mawsu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da dabi'unsa da al'adunsa da tsare-tsaren gwamnatinsa da yadda ya gudanar da al'amuran fatawa da karantawarsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda yake kasan Makka nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ya saka mishi da alkhairi dan ba manta ba muna babuka wadanda suke magana akan aqbiya wato hukunce-hukuncen alƙalanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke a bisa sunnar sa da shari'ar sa muna magana akan abin da ya shafi wato ta'aziri da hukuncin shan giya da kuma bambance-bambancen da aka samu akan haddi na shan giya bulala 40 ko 80 a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnan khalifofinsa shiryayyu zamu tashi inda malai yake cewa waqila qatluhu ta'zirun bihasabil maslaha bayan da ya magana akan cewa ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da cewa wanda aka samu da laifin shan giya a karo na hudu ko na biyar bayan an mushi hukunci na daya na biyu na uku a karo na hudu da na biyar ya sake shan giya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kawai a kashe shi amma kuma malamai suka yi sabani game da wannan hukunci wasu suna ganin wannan hukunci ne wanda yake an riga an share shi da hadisin la yahilu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalasin wanda hadisi ne tabbatacce a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud wasu kuma malamai suna ganin za a iya aiki da shi amma idan alƙali ya ga maslahar haka da dai zantuka daban-daban da muka ji sai yake cewa waƙila wasu kuma sun ce qatluhu ta'zirun idan alƙali ya ba da hukunci cewa a kashe wanda yake yana shan giya an masa hukunci daya biyu uku na hudu yace to aje a kashe shi to wannan kisan ta'ziri ne ba haddi ba bi hasabil maslaha alƙali zai haka da gurgurdan abin da ya ga ya dace fa idza kasura minhu idan aka samu wani mutum ya yawaita shan giya din walam yanhahu al-hadd amma sa haddi daya biyu uku duk da haka bai tuba ya bari ba wastahana bihi ya wulakantar da haddin da ake masa yana ganin ba komai bane shi dai kawai zai sha giya san an ga dama ma an kama shi oho ko an masa bulala ma oho zai ci gaba da sha falil imami qatluhu ta'ziran la haddan to shugaba yana da yancin a wannan yanayi yasa a kashe shi a matsayin ta'ziri ba haji ba wa kad sa ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala kuma ya tabbata daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yana cewa annahu qala ya ce ituni bihi fi rabi'a fa alayya an aqtulahu lakum in kuka zo min da shi a karo na hudu to abin da yake a kai na shine in kashe shi wa huwa ahadu riwatil amri bil qatli an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da abdullahi dan umar shine ɗaya daga cikin mutanen da suka ruwaito hukuncin cewa ayi kisa din daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda suka ruwaito kisan daga cikin su akwai yace wa hum muawiyah sayyidina muawiyah dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ruwaito haka a cikin hadisin da limamu abu dawud suka ruwaito shi da nasa'i da ibnu maja yace da kuma wa abu huraira haka na abu huraira shi ma hadisin shi na cikin abu dawud da nasa'i da sanad tirmidhi wa abdullahi ibn Umar da Abdullahi dan Umar shi ma Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i wa Abdullahi ibn Amr da Abdullahi dan Amr dan As wanda shi kuma Imam Ahmad da Tahawi a cikin Sharh Ma'anil Athar
da hakim sarwaito hadisinsa, wa Qabisa ibn Zu'ayl radiyallahu anhu, haka nan Qabisa wanda shima Abu Dawuda da Baihaqi sarwaito nashi, inda yake shi Qabisa to nashi zai iya zama mursal ne, saboda shi yana cikin ƴaƴan sahabbai ne waɗanda aka haifa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya rasu ya basu suna kanana da riwaya daga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, da haka nashi mursali wallahu a'lam. Sai malai sake cewa wa hadisu Qabisa, shi hadisin Qabisa bil akhas wanda muka ce yana cikin tafin al-imamu Abubakar al-Baihaqi da Tahawi, wanda kuma kamar yadda muka faɗa yaro ne da aka haifa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zahirin zance a ce ya ji daga wani sahabi ne amma bai bayyana shi ba, da haka dai matsalar kankanuwa ce musamman tunda an samu shawahidu na waɗancan manyan sahabbai, za a kauda kai daga wannan matsala, ba za ta zama abu da ta soke hadisin gabaki ɗaya ba. Yake cewa fihi dilala ala anna al-qatla laysa bihaddin aw annahu mansukhun, a cikin wannan hadisin akwai abin da ke nuni zuwa ga cewa kisan an soke shi ko kuma abu ne wanda yake ba haddi ba. Fa innahu qala fihi, domin a ciki ya ce fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba, an zo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda ya sha giya, fajaladahu ya dake shi, thumma utiya bihi, aka sake zuwa da shi wani time, fajaladahu ya sake masa bulala, thumma utiya bihi, aka sake zuwa da shi a karo na uku, fajaladahu ya masa duka, warafa alqatla yake kishi be yake kashe shi, wa kanat rukhsatan, wannan ya zama sausauci ne annabi ya masa. Rawahu Abu Dawuda, al-Imamu Abu Dawuda ya ruwaito wannan kamar yadda aka ambata. Fa in kila, idan aka ce fa ma tasnauna bil hadith al muttafaqi alayh, kuna ta wannan magana akan wanda yake giya ta zama mishi addiction, yana tasha ba ji ba gani, to ya za ku yi da hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito, an Ali radiyallahu anhu annahu qala, daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda, yana cewa ma kuntu li adiya man aqamtu alayhi al hadd illa sharib al khamr, yace babu wanda zan fitar da diya akan sa idan aka yi masa hukunci har ya kai ga mutuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in mutum giya ya sha. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yasunna fihi shay'an, yace dan annabi bai bada wani hukunci yanke akan sa ba, wa inna ma huwa shay'un qulnahu naham, yace wani abu ne da fatawan mu ce mu sahabbai, mu malaman cikin sahabbai, mu khulafa. Lafzu Abi Dawuda, wannan lafazin Abi Dawuda ne, wa lafzuhuma lafazin Bukhari da Muslim, fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata wa lam yasunna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai tabbatar da wani hukunci tabbatacce akan giya ta fuskar haji ba. In aka faɗa ma mutane wannan, malamai suka kawo wannan itirabi, kila malam yace sai a ce almuradu bidhalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yuqaddir fihi biqawlihi taqdiran la yuzadu alaihi wa la yunqasu kasa'ir alhudud, abinda wannan hadisi yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada wani tabbataccen adadi na bulala da za a yi wanda bai halasta a rage ko a ƙara ba, kamar yadda aka bayar game da zina ga wanda yake saurayi bulala 100, yadda aka bayar game da kazafi bulala 80, ba a bada irin wannan ga ainihin wato hukuncin shan giya ba, kasa'ir al-hududi. Wa illa fa Ali radiyallahu anhu qad shahida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad daraba fiha 40, ba haka ba, in baka yi wannan fassarar ba, ba za a samu tufka da warwara a maganganun sayyidina Ali, kuma shi dai faɗi wannan magana, kuma dai ya shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bulala 40 game da masu shan giya. Wa qawluhu innama huwa shay'un qulnahu nahnu ya'ni taqdiru bi 80, dai yace abu ne wanda mu muka tsara, yana nufin batun game da bulala 80. Fa inna Umar radiyallahu anhu jama'a sahabata radiyallahu anhum wastashara, sayyidina Umar ya taba tara sahabbai, malamai cikin sahabbai sayyidina Ali radiyallahu anhum ajma'in, ya tara su ya tambaye shi, fa asharu bi 80, suka ce to ana iya amai da shi 80 maimakon 40, fa amdaha, sai ya zartar da bulala 80 din, thumma jalada aliyun fi khilafatihi 40, amma kuma sayyidina Ali lokacin da ya zama halifa shi kuma ya bada hukunci na bulala ga mai shan giya 40, wa qala yace hadha ahabbu ilayya, wannan yafi soyuwa a zuciyata. saboda shi ne asalin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata. Sai malam yace wa man ta'ammala al ahaditha, duk wanda ya tsaya yana tsaya kallu waɗannan hadisai, ra'aha tadullu ala anna al arba'ina haddun, zai ga cewa hadisan suna nuni zuwa ga cewa shan giya yana da haddi iri biyu. Akwai haddi al adna shine 40, wal arba'una zaidatu alaiha ta'zirun, sannan kuma ana iya karawa akan wannan haddi na 40 da abin da yake horaswa ne punishment ne kari akan wannan, sai koma 80. Ittafaqa alaiha sahabatu radiyallahu anhu, sahabbai ne suka ittifaki akan halascin wannan karin. Wal qatlu, kisan kuma imma mansukhun, ko dai a ce an soke shi, wa imma annahu ila ra'ayil imam, ko kuma a ce an bashi ga shugaba ko alkali ko wakilin su yi ijtihadin sa, bi hasabi tahalukin nasi fiha, da gurgurdan yadda mutane suka zama wato sun kutsa cikin shan giya, wastihanatuhum bi haddiha, da kuma gurgurdan yadda suka rena haddin suna ganin ba komai bane, sun gwammace shi tasha ana dukan su ba komai, to sai alkali sai ya dauki hukuncin, to ya kama wani kawai sai ya kashe shi, to kaga daga nan sai kowa ya firgice tsorata sai a daina sha. Fa idza ra'a qatla wahidin liyanzajira albaquna, aji magana in ya ga yuwar ya kashe wani guda daya ya amfani shi a matsayin scapegoat saboda saura su firgita, falahu zalika, to ya samu yi haka. Wa qad halaka fiha Umar radiyallahu anhu, sayyidina Umar dan Khattab ya taba yin bulala kuma yasa aka yi mutum aski ƙwaryan molo kamar da Abdul Raqis Sanani ruwaito, shi ma ƙarin hukunci wa garraba, kuma yasa an kori mutum daga gari kamar da shi ma yana cikin Musnad Abdul Razzaq da Sunan Nasa'i da Sunan Kubra ta Imam Al-Baihaqi. Malam yace wa hadha min al-ahkamil muta'alliqa bil a'imma, wani daga cikin hukunce-hukunce wadanda aka ba shugabanni dama su yi ijtihadin su, wa billahi tawfiq, Allah shi ke ba da dacewa. A cikin littafin Tahdhibu Sunan na shi al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin juz'in shi na 6 yake magana kwatankwacin wannan, inda yake cewa wallazi yaqtadihi ad-dalilu anna al-amra biqatlihi laysa hatma, ai ce abinda dalilan suke nunawa umarnin da aka yi na aikisa ba umarni ne zartacce ba, walakinahu ta'zirun bihasabil maslaha, umarni ne na tsoratarwa da gurgurdan bukata. Fa idza akthara an-nasu min al-khamri, idan mutane suka yawaita mu'amala da giya, walam yanzajiru, kuma ba su tsorata ba bil haddi, fara'a al-imamu an yaqtula fihi qatala, in shugaba ya ga dacewa ya kashe wani sai ya kashe. Wali hadha kana Umar radiyallahu anhu yamfi fihi marra, sai haka Umar yake koran mutane daga gari, wa yahliqu fihi marratan ar-ra's marratan ukhra, wani lokaci kuma yasa ai mutun aski, wajalada fihi 80, kuma yayi bulala 80, wa qad jalada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar radiyallahu anhu 40, yayi da su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar bulala 40 40 suka yi. Fa qatluhu fi ar-rabi'ati laysa haddan, kisa a mataki na hudu ba haddi bane, wa inna ma huwa ta'zirun bi hasabil maslaha, kamar yadda ya fada dai. Sai malam yace faslun, ga wata gaba fi hukumihi sallallahu alaihi wasallama fi sariqi, hukunce hukuncen da Annabi sallallahu alaihi wasallama yanke game da barawo. Qata sariqan fi mijannin qimatuhu 3 dirham, sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannun barawo wanda ya saci mijannin, ita ce wato garkuwa shield, abinda masu yaƙi suke kare kansu din nan. Annabi ya sa an yanke hannu ga barawo da ya saci ta, wanda kimanta dirhami 3, wani yana cikin Bukhari da Muslim daga hadisin sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu. Wa qada annahu la yuqta'u al-yadu fi aqall min rubu' dinar, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa ba a yanke hannu sai abu kimarsa ya kai rubu' dinar, shine mafi karanci, kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Aisha Allah ya kara mata yadda. Rubu' dinar a yanzu wajen 200,000 ne ko? Ko ya wuce ma 200,000, to kamar 200,000 a yanzu. Wa saha anhu annahu qala, kuma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqta'u fi ru'u dinari, ku yanka anya kuma na ru'u dinari ya kai 200,000 nan da ba da kai ba fa nawa ne karancin saraki a malikiya dinari ko yawa ru'u dinar kamar 50,000 ne da wani da kadan kamar 52,000 shine ru'u dinar, dinari ɗaya shine muka lissafa ran nan zai kai ka 200,000. Yes. har ila yau a cikin hadisin da Al-Imam Ahmad ya rawaito daga Aisha Allah ya kara mata da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yanke hannu sai ya kai rubu dinar wala taqau fi ma huwa adna min dalika kar a yanke hannu a ƙasa da haka zakarahul Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi daga Aisha Allah ya kara mata da isnadi wanda yake kikkiawa wa qalat Aisha radiyallahu anha lam takun tuqta'u yadu sariqi fi adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi adna min thamanil mijalli aw mijal tarsin aw jahfa tace ba a kasance ana yanki hannun barawo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bas ga abin da bai kai kudin garkuwa ba tarsin garkuwa ta karfe aw hajafatin ko garkuwa wadda ake yi ta fata dukannin su wa kana kullun minhumma dha thamani tace kuma duk waɗannan abubuwan guda biyu abubuwa ne masu kima da daraja wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim da muwatta Imam Malik rahmatullahi alayhi wa saha anhu annahu qala kuma ya inganta daga maiki alayhi salatu wassalam yana cewa la'ana Allahu sariqa nabi yace Allah ka tsine wa barawo yasriqul habala zai je ya saci igiya fa yuqta'u yadu ya ja a yanki hannunsa wa yasriqul baybata zai saci kwai fa tuqta'u yaduhu ya za a yanke hannunsa shi ma wannan hadisin bukhari ne da muslim da imamu nasa'i fa qila sai malami suka ce hadha hablus safina wannan igiya da annabi yake ambata anan to yana nufin igiyar jirgin ruwa idan ka je bakin kaman abin nan tashar jirgin ruwa port akwai igiyoyi da ake sakawa manya manya wadanda ake jirgin ruwa kaman birki in yi ruwa a kulle din nan to tana da tsada ba igiya ce ga magari ba ta kai rubu dina wata kila ita annabi yake nufi wa baydatul hadid kuma yana nufin hala wato kwai ba ga magarin kwai da ka sani na naira 150 ba kwai na karfi wasu ma suka ce na zinariya wakila wasu ma suka ce bal kullu hablin wa bayda kowace igiya da ka sani ga magari da kowane kwai da ka sani shi annabi yake nufi wakila wasu ma suka ce huwa ikhbarun bil waqi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin abin da yake faruwa ne aikace ai annahu yasriqu hadha cewa barawo yakan je ya saci abu kamar wannan kankani fa yakunu sababan liqad yadihi sai wannan ya zama dalilin yanke hannunsa a ƙarshen al'amari saboda mene bitaddar rujihi minhu ila ma huwa aktharu minhu a wata nuska akbaru saboda zai fara sata da irin wannan karamar har ya je yayi babba wadda ta za a yanke masa hannu qala al-a'mashu a'mashu yana cewa kanu ya rauna annahu baydul habib malamai suna ganin cewa kwan karfe ake nufi wal hablu kanu ya rauna annahu ma yusawi darahi suna ganin igiya ce mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da ita ala ayi harin ko igiyan ne ko kwan ne sai ko wani abun ne sai ya kai kimar nisabin da aka daura shine rubu dinar sannan za a iya ainihin wato yin hukunci a kai wa hakama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci fi mar'atin kanat tasta'iru almata'a wa tajhaduhu bi qat'i yadiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci game da mata wadda kasance tana aran abu sai ta ce bata san ta ce ƙarya ne ba a bata ba nabi ya ce a yanki hannunta wannan hadisin nan ne mashahuri yana cikin sahih muslim da al-imamu abu dawud shi ma ya ruwaito shi hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da kuma sayyidina Abdullahi dan Umar hadisin al-mar'atul makhzumiyya wadda ta kasance tana yin irin wannan dabi'ar a wasu riwayoyin an zo da cewa ta saci katifa ko ta saci wani bargo a wannan riwaya kuma aka nuna cewa tana abin nan tana aro ta yi denial ta ari kayan karas na mata al-huli shunshun bata dawo da shi masu kayan suka cigiya ta ce ƙarya ne ta rantse da abin da zai kashe ta cewa ba a bata aka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Baihaqi ya rutu kina cikin dara'il nubuwa ta Tabarani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi masu kayan kun bata suka ce eh an baki ta rantse da Allah ta ce ba a bata Nabi ya ce a aje a duba daidai wuri kaza a ɗakin ta za a ga aka je aka duba aka ga aka gudu shi to wasu malaman kuma sun ce a ai wannan abin da ake faɗa ana labarin wani hali ne da aka santa ta taɓa yi mara kyau ta shahara da cewa an bata dawo da shi amma shi alƙaso ɗin an yi shi ne game da sata da tayi domin shi aro da denying ba sata bane. Malamai sun tattauna sosai, tattauna mai tsawo akan menene abin da ya faru da ita. Eh, wannan hadisi yana da wata kissa mai ban sha'awa wanda al-Imamu Ramu Hurmuzi ya rawaito ta da shi da ainihin wato Khatib a cikin Al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami'. Sufyan ibn Uyayna lokacin da ya je Makka ya ga al-Imamu Zuhri yana zaune yana tasbihi a masallaci, sai ya je ya gaishe shi ya ce algata malam da Allah, ina so a rawaito min hadisin Makhzumiyya. Zuhri ya faɗa shi da faɗa, ya ta mai ihu yana mai faɗa, ya kore shi. Sai daga baya kuma dai ya bashi tausayi ya dawo ya ce to zo dai ba dan halinka ba, ya koya mai wasa da sai ya ki koya mishi wannan din. Yana nan a cikin abin nan suna kawo shi a batu game da haƙuri da malami da sauransu din. Zuhri ya mishi kaca-kaca, ya mai ihu ya ce ina cikin tasbihi na kawo zaka dame ni. Sai ta tashi gaba da waje, dama kuma mutanen Iraki ba ku da kunya. To daga baya kuma ya bashi tausayi kuma ya sake kiran shi. Wallahu musta'an. وقال احمد رحمه الله بهذه الحكومه ولا معارض لها. الامام احمد ابن حنبل yayi hukunci da wannan irin alƙalancin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma babu wani abu da ya saba ma wannan alƙalancin nan shi, kamar yadda dan sa Abdullahi ya rawaito a cikin Masail kin wa hakaman nabi sallallahu alaihi wasallam bi isqatil qati anil muntahid. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci da kawar da yanke hannu ga al muntahid, shine wanda ya sa wawa ya kwasan ma kaya, ya fusga, ya ɗiba, ya ruga da gudu. Wal mukhtalis, da ɗan sani wanda zai faki idanka ya sa maka hannu a aljihu ko ya kwashe maka kaya. Wal kha'in, da maha'inci shine wanda za a ba shi ajiyar kaya ya yi ha'inci. Wal kha'in, wal murad bil kha'in, kha'inul wadi'a, wanda za a ba shi ajiya ya kashe ko a nema a rasa ko ya salwantar. Duk waɗannan ba za a ce ba za su biya ba, za su biya, kuma alƙali yana da ‘yancin ya hukunta su wani hukunci na ta’aziri, amma dai ba yanke hannu ba ne a kansu. Wannan hadisin da ya zo da wannan bayanin yana cikin sunan Abi Dawuda da Nasa’i da Ibn Maja daga Jabir ɗan Abdullah. Bala ya sake cewa, wa amma jahilul ariya, wanda ko zai yi aro ya ce ƙarya ake ba a ba shi ba, kamar ita waccan matan. Malam ya ce fa yadkhulu fi ismi sariqi shar'an, to wannan barawo wato ya dauki zahirin wancan hadisin na Makhzumiyya. Lianna nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kallamu fi sha'ani almustahirati aljahida qata'a, to wancan mata da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana aran kaya ta yi musun cewa bata karba ba, annabi ya yanke mata hannu. Wa qala, yace wallazi nafsi bi yadihi law anna fatimata binta muhammadin sarqat la qata'at yada. A cikin annabi ya faɗi wannan magana dan ya tsoratar da kowa. Hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, shi wannan lafazin daga Sayyidina Aisha, Allah ya kara mata yadda. Domin ita Makhzumiyya al'amarinta ya yi girma a idon Qurayshawa, domin Banu Makhzum babbar kabila ce cikin Qurayshawa, suna ganin aibi ne a ce wata daga cikinsu ta samu wannan matsalar. To sai suka zo suna ta neman ya za a yi a samar mata ceto, ina za a samu waɗanda suke da huska a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga magana, ko a samu a rage a kawo da matsala a kanta a sayin da za a yi a cece ta. To shi ne suka samu Huzaifa, afwan, binnan Zaid ɗan Thabit, ko Usama ɗan Zaid, suka tura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin ceto game da haddi cikin hadojin Allah bayan an riga an kawo shugaba, da dai kafin a kawo ne daga sauki. Sannan kuma yi wannan kwatancen mai ƙarfi cewa ko fa da Fatima ce wa hasha Allah, to da hukunci ne na Allah haka za a zartar da shi. Malam ya ci gaba da cewa, fa idkhaluhu sallallahu alaihi wasallam jahidal ariya fi ismi sariqi, annabi ya shigar da wanda ya musun aro cikin bara cikin sunan barawo, kamar yadda ka idkhali sa'iri anwa'il muskiri fi ismi al-khabr, kamar yadda ya shigar da sauran nau'o'in ababan maye cikin giya. Giya a gun larab sabin niya wanda ake yi da inabi ko dabino ko hatsi, amma ko menene ma aka yi da shi inda yana bugarwa sunansa giya. Fata'ammalhu, ka san wannan. Wa dhalika ta'rifun lil ummati bi muradillahi min kalami, kuma wannan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Allah ya raka shi cewa wa anzalna ilayka dhikra tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi. Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma annabi ya bayyana cewa a cikin sariqu akwai jahidul ariya saboda ka ba wanda yake ce ba haka ba shi Allah ya koyi Qur'anin shi ya bayanin kuma hukuncin da yanke shine daidai kamar yadda game da giya ma haka an san menene giya amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kullu muskirin khamrun saboda ka da ababan da suke bugar da mutane ko da me aka yi sunan su giya hukuncin su daidai da giya wajen sha da siyarwa da mu'amalantar ta haka wannan wa asqata sallallahu alaihi wasallam alqata an sariqat samar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawar da yanke hannu ga wanda ya saci dan ici wal kasar da wanda ya saci ainihin wato abin nan bunch na dabino shine kasar idan mutun yazo gona gonar dabino ko mangoro ko rake ko gwanda ko lemu ko ayaba ko duk irin wannan abubuwan da suke masu abin nan ƴaƴa samarat fruits sai dan kari rake ya sha ko ya tsinki mangoro a ƴaƴa ko biyu ya sha ko ya dan tebi dabino ya ci to wannan babu komai ba za a mishi hukuncin cewa a yanke mishi hannu ba wa hakama anna man asaba min ha shay'an bi famihi ko mutaji wanda ya diba iya na bakin sa kawai ya dan ci saboda na bakin sa wannan bai wuce wanda ya ga famfo ya sha ruwa ba ya wuce wanda ya zo ya ga ainihin wato ana walima ya tsuguna ya ci ba koda ba a gaice shi ba bai wuce haka ba fala shay alayhi to wannan babu laifi akan shi wa man kharaja minhu bi shay'in ta ma bayan ka shiga gonar mutum ka dan ci dabino ka sha ruwa da yakon ka karkada hannun ka kafta sai kuma ka samu leda ka diba wannan kaga akwai matsala ko yawa ko kuma wani ma ga da keke nafi yana ta jida kaga wannan mutum banza ne wannan kharaja minhu bi shay'in fa alayhi garamatan garamatu mithlaihi to wannan za a yi mishi ukuba ya biya double kudin wal ukubata kuma za a yi mishi bulalama ko a kulle shi idan aka kama shi sai a duba ya debi kaza ya debi dabino tiya nawa ko ya debi aiba bunch nawa ko ya dauki rake sanda nawa sai a ce ya biya double kudin shi shi zai biya wa man saraka minhu shay'an wanda kuma yazo da nufin sata kaga sata shine wanda sai ya faki ido ko yazo da daddare ko yazo ya san da ya shiga ba a ganshi ba fi jaribihi a wurin da ake shanya dabino jarib shine wurin shanya dabino wa huwa baidaru inda aka tara ana shanyawa kaga daban da gona akan bishiya fa alaihi alqatu to wannan yanke hannun shi dai domin da ake tara wannan ya riga ya zama dukiya kuma hirzi ne in zai shiga sai ya taki ido idza balaga thamanal lijab idan ya kai dirhami rubu dinar dan ko dirhami uku haka limama abu dawud da rawaito da nasa'i da ahmad daga hadisin amr dan shu'aib an abihi an jaddihi haka nan kuma akwai riwayar rafi ibn khadij wanda tana cikin mawda ta imam malik da tirmizi da abu dawud bare ya saki cewa fa hadha qada'uhu al-fasl wannan shine hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bayani dalla dalla wa hukmuhu al-adl hukuncin sa na adalci wa qada'u ash-shati allati tu'khadhu min marati'iha bi thamaniha marratayn haka nan idan mutum ya kama akuyar wasu a wurin kiwo to kaga ba tana cikin hirzi bane ya ganta a daji ya kama shi mai idan aka kama shi zai biya kuɗin ta ninki biyu wa darba nakali sannan za a mai dan banzan duka jikin shi zai gyara wa ma ukhida min atanihi amma wanda aka dauka daga shinge kaga ita ma hirzin take ne shine atan makwancin su fa fihi alqatu to nan sata ce cikakkiya za a yi mishi yanke hannu idza balaga samaran lijan idan ya kai kudin wato abin nan din wancan tars atos waqaba kuma annabi hukunci sallallahu alaihi wasallam bi qati sariqi rida'i safwan ibn umayya wani wanda ya sace bargon safwan dan umayya wa huwa na'imun alaihi fil masjid yana bacci a cikin masallaci yana kan bargon sai ya ture shi yayin nauyin bacci kawai ya dauke bargon to kaga masallaci ma kenan hirzi ne zamu bi mu ji cewa idan mutum ya saci abinda al'adance ana aje shi a masallaci to yayi sata a hirzi da takalmi da wayar da aka sa caji da qur'ani da kyamara da agogon masallaci da fanka da dadduma da jallabiyan liman inda suke ajiye wadannan a cikin ɗakin liman da hijabai irin da ake zama sa cikin MSS na mata wanda ba su da hijabi duk wannan hirji ne saboda al'adance an saba aje sa a masallaci to mutum ya shigo ya sata to da masallaci a matsayin amintaccen wuri ne shine ma'anar hirz inda mutane suke da aminci akan dukiyarsu idan mutum ya shigo saboda rashin imani ya sata a masallaci to ba a mishi hukuncin da ya cancanta idan kayan da ya dauka sun kai dubu dinar malamin ya sake cewa a fa arada safwanu an yahabahu yahu to bayan kuma an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai safwanu yace to ni na ban mishi ma aw yabi'ahu minni ko kuma ya siya dan kai ya zama sata fa qala sai annabi yace halla kana qabla an ta'tiya ni bihi da kai haka kafin ka zo mini da shi wannan mai yana cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i wa qata asariqan saraka tursan min suffatin nisa'i fil masjid haka nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannun wani barawo wanda ya saci wato tursan wani abin nan garkuwa din shield wanda aka aje shi a cikin bangaren inda mata suke zama su abin nan sai ya saci shi shi ma an yanke masa hannu warada'a alqata an abdin min raqiqil khumusi saraka min alkhumusi sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za a yanke hannun wani bawa ba an samu bawa wanda yana cikin khumusin dukiya da ake warewa na gwamnati kuma sai ya satan wani abu a cikin khumusin wa qala sai annabi yace malullahi saraka ba'dahu ba'da dukiya Allah ce wani sashin dukiyar ya saci wani abu shi kanshi dukiya ne kuma ya sata a cikin dukiyar da take da hukunci irin nashi duk da yake wannan hadisi ne da'ifi al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi amma isnadin shi da'ifi ne akwai mutum guda biyu masu rauni a cikin shi akwai Jubara ibn al-Mughallis da'ifi ne ko kuma Hajjaj ibn Tamim shi ma da'ifi ne da haka isnadi ne mai rauni warfiya ilayhi sariqun fa atarafa sannan an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani barawo barawon yace iyayi sata walam yujad ma'ahu mata'un amma ba a samu abin da aka ce ya sata din babu exhibit a hannunsa fa qala lahu sai annabi yace da shi ma ikhaluka sariqun sar ma ikhaluhu saraka nabi ce ina ganin fa ba sata yi ba qala bala sai ce a sata yayi fa ada alaihi maratini aw salasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sata kai yace eh sata kai yace eh fa amara bihi fa qutia sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke masa hannu wannan ma yana cikin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Abu Umayyah al-Makhzumi sai dai a isnadin sa akwai wani mutum mai suna Abul Mundhir Maula Abi Dharr al-Kifari wanda majhuli ne ba a san shi amma hadisin yana da shahidi shine gashi nan yana biyo bayan sa da yace wa rufiya ilaihi akhar an sake kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani barawa fa qala sai annabi yace ma ikhaluhu saraka anya kusata yayi fa qala bala yace isa ta yayi fa qala idhhabu bihi faqta'u ku je ku yanke masa hannu thumma ahmisuhu sannan ku kone hannun saboda jini ya tsaya jijiyoyin su gushe thumma atuni bihi sannan ku dawo min shi fa qutiya thumma uke bihi nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka yanke hannu aka rada shi gumin Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ya ce mishi tub ila Allah ya kai wannan bawa ka tuba zuwa ga Allah fa qala tubtu ila Allah yace na tuba zuwa ga Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce taballahu alayka to ina sanar da kai cewa Allah ya karbi tubanka wannan shi sahihi al-Imam al-Hakim ya rawaito shi da hadisin wato Ad-Darawardi wanda yake hadisi ne tabbatacce bai haƙiya hakim ya rawaito shi al-Imam al-Zahabi ya tabbatar da ingancin sa wa fi Tirmidhi anhu annahu qata'a sariqan wa allaqa yadahu fi unuqi yana cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke hannun wani barawo kuma ya sa an rataye hannun a wuyansa wa qala Tirmidhi yace hadisun hasan yace hadisi ne kyakkyawa al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin jami'in sa haka nan Abu Dawud haka nan Nasa'i da Ibn Majah su rawaito shi sai dai magana mafi inganci da malamai suka tabbatar shine cewa isnadin sa yana da rauni wallahu ta'ala a'lam saboda a cikin isnadin sa akwai Hajjaj ibn al-Arba'a sai dan Arba'a mudallisi ne kuma yayi an'ana sannan akwai Abdurrahman ibn Muhayri wanda shi kuma Ibn Hibban ne kadai ya taqayya ya kadaitu da amincewa da shi wanda kuma mun sha ambata cewa malamai suna takatsantsan game da masu riwaya waɗanda Ibn Hibban yake kadaituwa da amincewa da su wallahu a'lam malam yace faslu ga wata gaba fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi man tuhima fi man ittahama rajulan bi sarika, me hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam game da wanda ya tuhumi wani da sata amma aka kasa tabbatar da hukuncin? Rawa Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud da Nasa'i ma surwayto cewa anna Azhara ibn Abdullah an Azhar ibn Abdullah anna qauman surika lahum mata'un, wasu mutane amma sata, fattahamu nasan min al-haka, sai suka tuhumi wasu mutane cikin al-haka, jam'i ne na ha'ik shine masaka, masa aikin saka. Fa atau Nu'man ibn Bashir sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai suka bugu Nu'man dan Bashir Allah ya kara masa yadda, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa habasahum ayyaman thumma khalla sabilahum, sai ya kama waɗannan suspect kenan da ake ko wanda ake tuhuma, ya kama su ya kulle su kwana da kwanaki, aka iya bincikin da zai ba samu ta hujja kwakwara ba, sai ya sake su. Fa atahu fa qalu, sai masu complaint din sai suka zo suka samu wannan gwamna suka ce khallaita sabilahum bi ghairi darbin wala imtihan, habaran kare da zai ka sake su baka dake su ba, ba ai interrogation din su ba, kai an sake su. Fa qala ma shi'tum, yace in kuna so, in shi'tum al adribahu, in kuna so a sake kawo su ai totarin din su, to akai totarin din su halala su fada. Fa in kharaja mata'ukum fa zaka, in sun fada kayan ku ya fito to shikenan, wa illa in bai fito ba akhastu min zuhurikum misla alladhi akhastu min zuhuri, kai yawan bulala da akai musu za a yi da ku gani. Fa qalu hadha hukmuk, suka ce wannan shine hukuncin ka? Fa qala hukmullahi wa hukmu rasuli, a ba hukunci da bane, hukuncin Allah ne da manzansa. Imam Abu Dawud shi rawaito wannan da Nasa'i kamar da muka ambata a cikin sunan su. Saraka in har mutun yana so ayi tuhuma a kaidar shari'a za a yi tuhuma, amma fa in ta zama babu hukumi, babu gaskiya, to fa shi ma zai biya farashi irin abin da wadannan suka biya. Faslun, malam yace ga gaba, wa qad tadammanat hadhihi al-aqdiyatu umuran, wannan hukunce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna dauke da fiqhu mai zuwa. Ahaduha, na daya, annahu la taqafi aqalla min salasati dirahim aw rubu dinar, wato babu hukunci, babu yanka na hannu akan abin da yake ƙasa da rubu dinar ko kuma ƙasa da dirhami uku. To na ina so mu lura da wani abu jama'a, a wancan zamanin rubu dinar da dirhami uku kusan kimarsa da yake, wato shi dinar shine abin nan din zinariya, shi kuma dirhami to azurfani, amma kusan kimarsu daya. To ana nan da zamani ne, sai zan ba kimarsu daya ba, kamar yanzu da muke rayuwa, misali kimar zinariya da azurfa ba ma kusa suke ba. Yawwa, a yayin da misali zinariya yanzu muka ji dinari guda 1,200, to wata kila azurfa wanda take dirhami kwaya ɗaya take da butoci 50,000, ta wuce ma 20,000 ba har kima su kwata-kwata ba ɗaya bace. Kuma Turawa a wannan zamanin su suka taimaka wajen bambanta kimarsu, suka ci gaba da mu'amala da zinari a matsayin shine asalin kuɗi, aka yi watsi da azurfa har ta zama yadda kisa kowa yanzu ya raina azurfa sai ga shi da zobba na azurfa da yawa ma a hannun shi, da ba wani tsadani da ita. Amma in ka ga mutum da irin wannan zoban na zinariya za ka ji kuɗi, irin zinarin da mutane suke safa kwandalayen nan na azurfa, da mace za ta samu na zinarin sa ba karamin kuɗi ba ne. Dan ina jin a yanzu gram ɗin zinari wajen 80,000 ne aka ci, bai fi sati ba na tambaya, kamar naira 80,000 ne gram ɗaya na zinari, kawo kuma karamin kuɗi ba ne a ce kana da gram 20, misali kana da zobe mai nauyin gram 20 za ka ci kuɗi wajen miliyan 2.5 ko haka ne ko 1.5 wajen miliyan 1.5. To shi yasa ko a wajen zakka za ka ga an daina kimantawa da zina da azurfa, domin yanzu aka ce za a kimanta da azurfa. Azurfa ukiya tare da cewa hadisan tafi sun fi yawa akan na zinariya, hadisan zakka kuɗi na azurfa sun fi yawa akan na zinariya, din daga an ce warak azurfa ne. To wannan warak ɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafi da shi da muka tambaya ran nan, kwatankwacin abin da ke kaiwa nisabin zakka bai wuce a yanzu a rashin daraja kuɗin Najeriya kamar 300,000 ne. Yayin da inda zinariya za a yi lissafi wajen miliyan 5 ne, abinda zai kai kudi zakkar kudi a yanzu da muke magana a bisa rashin darajar naira ba sai kana da wajen miliyan 5 ba haka bane amma in zaka lissafa da azurfa mai 300,000 ma zakka tana kan shi kaga iskaliya shi sa magana da muke dazu da safi dole zama akwai malamai gogaggu masana wanda su dinga bada fatawoyi da suka dace da addinin musulunci so da yanzu wannan wannan yanzu ya dauki abin a matsayin mazhabin shi ya ta rigima da mutane ya ta hudu ba ya ta rubuce cewa duk wanda ke da 300,000 zakka ta hawo kan shi in bai bada zakka ba kuma ya dinga manna mishi ayoyin nan na yan wuta kawai ko bala'i ne dan najin dukan mun sai zakka ta hawo kan mu aka ce 300,000 alaji dukan mu talakawa ne amma 300,000 za ta gagare ka a shekara zai wuya ta gagare ka ko ba haka ba kaga talaka ma ya zama mai bada zakka ke to saboda haka anan ma sai an lura da wannan cewa a yanzu darajar dirhami uku ba ɗaya yake da darajar 1,000 dinar ba kuma kimar ita ake kalla asani abu na biyu jawazu la'ani ashabil kaba'ir bi anwa'ihin duna a ayani halaccin la'antan masu aikata munanan zunubai amma bi anwa'ihin da nau'insu kuma a ce Allah ya tsine ma bandits Allah ya tsine wa azzalimai Allah ya tsine wa barayi Allah ya tsine ma mashaya Allah ya tsine ma mazinata ana iya yin kamar yadda Allah ya bada labari rabbana atihim dhifaini min al'adabi wal anhum la'anan kabira kaga suna la'antar su ne fil jumla haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai zo ya gaya mana malam zai gaya mana barkan mu shiga gaban sa annabi ya taba la'antar kaza ya taba la'antar kaza amma duka siffa ce yake la'anta baya la'anta a ayan annan abinda annabi yake cewa shine la yakunu mu'minu ta'anan wala la'anan cikin hadisin al-imam at-tirmidhi da kuma irin fadin Allah wa qulu lin-nasi husna sura ka la'anta a ce Allah ya tsine ma wani ko Allah ka tsine ma wani a faɗi sunan sa sawa'un shugaba ne ko malami ko talaka ko wani abokin hamayya kan dai musulmi ne ko mu'mini wannan asali abin hani abin hanawa ne shi zaka ce mu'mini baya yi in kuma har yayi to yayi kuskure ina fata mun gane wannan yace kama la'ana sariqa kamar yadda annabi kaje sai Allah ya tsine ma barawo kaga bai tsine ma wani da aka same shi da aikin sata ba wala ana akilar riba wa mukila kuma ya tsine mai cin riba da wakilin sa wala ana sharibal khamri wa asiraha ya tsine wa mashayin giya da wanda yake aikin hada giya ne kamfanin giya wala ana man amila amala qaumi lutin kuma ya tsine wa wanda ya aikata aikin mutanen lutu wato wanda ya zakkiwa maza duk waɗannan hadisai ne tabbatattu suna cikin tsakanin Bukhari da Muslim da makamantansu kaman tsine wa sarawo mun ji a baya Bukhari da Muslim kaman tsine mai cin riba yana cikin Bukhari da Muslim haka nan tsine wa mai shan giya yana cikin littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka nan Abu Dawud ma ya rawaito shi da al-Imam Ibn Majah ta da isnadi kyakkyawa haka nan la'anta wanda ya aikata yake annabi mutanen annabi Lutu shi ma yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin as-sahih na Ibn Hibban duk abubuwa ne tabbatattu a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wana ha amma kuma yayi hani Allah ani Abdullahi Himar game da la'antar wancan da muka ji yana shan giya wa karshe ribal khamra yana shan giya amma annabi ce kada ku la'anci shi kar ku taimaki shi da akan dan uwan to kaga yanzu in aka samu wani mutum kwaya daya ya sha giyar ba za ka ce Allah ya tsine wa wani ba amma Allah ya tsine wa mashaya kaga annabi ya tsine wa mashaya giya amma bai tsine ma wani mutum daya da ya sha ba wala ta'aruda bainal amrayni babu karu tsakanin abubuwan guda biyu fa innal wasf alladhi allaka alaihi la'ana muqtadin shi siffar sata ko siffar shan giya ko siffar cin abin riba ko makamantansu wannan siffar ta cancanci a yi la'anta a kanta wa ammal mu'ayyan amma mutum ayyanan ne fa kad yakumu bihi ma yamna'u min luhuqil la'alibi tattar har abada shan giya mummunan aiki cin riba mummunan aiki abin nan aikin mutanen Lutu mummunan aiki amma shi wanda ya aikata to ba dole wannan siffar ta mummunan aikin ta wanzu a kan shi zai iya tuba min hasanatin mahiya Allah na iya bashi dama ya aikata ayyukan alkhairi za su goge wancan zunubin au taubatin ko ya tuba au masa'iba mukaffira ko Allah ya jarabce shi da wasu musibu wanda za su kankare mai zunuban shi aw afwin minallahi anhu, ko Allah ya masa ahwa cikin babun ahwar Allah. Fatul anul anwa'u dunal a'yan, daka sai Allah an ci nau'o'in barnar amma banda dai dai wa mutane da suka aikata. Ina fatan mun garaba maji wannan tahlili ne wa mai tsada kwarai da gaske wanda zai fitar da kai daga rigingimu da yawa da kake iya shiga a sakamakon wannan. In ka zama dole sai kai tsinuwa, to ka tsine mummunan aikin, amma ka tsine wani wanda ya aikata. Mu kuma yanzu mun fi damuwa da mu tsine wa mutanen da ya aikata. Ku kullun jama'a, inda muka canza in muna saurin mu tsine ma wani, mu tsine ma wani saboda yayi wani abu mummuna, amma aikin shi kadai ana labarin shi ba ma tsine ba. Saboda ka tsinuwa jama'a ba daidai bace, ba dabi'an mumini bace, ba da bata daga cikin abubuwan da ranar alkiyama zaka gansu a littafin ladanka. Yawwa, zaka gansu a littafin zunubanka, sai daga cikin munanan abubuwan da muke girba da bakunan dangin ƙarya da giba da annamimanci da aljahru bisu'i min alqawli, da cin zarafin mutane, da aibata su, da tsine musu, da la'antar su, da yi musu mummunan fata, duk waɗannan ba daidai bane. An tambayi al'allama Ibn Baz, Allah ya gafarta mishi, irin wannan tambaya alga ta malam, mutum ne yana cutar da mutane yana kaza kaza, a tsine mai, yace indai musulmi ne kamar addu'ar shari'a. Aka ce a musulmi ne fa, amma fa alga ta malam ga abin da yake ce, ka mushi ya saki na tashi musu, ku mushi addu'ar shari'a ma, ku ci addu'a Allah ya shirye shi. So da Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka samu daga gare shi kenan, sun da aka kawo mishi aka ce ga wata kabila ko wani mutum yana yin kaza, kamar da Abu Hurairah yake ce, yace mishi inna dausan qad kafarat billah fad'ullaha alaiha, ya manzo Allah, dausu kabilan mu sun ki Allah, ka tsine musu albarka. Shi kuwa da wadannan sai yace Allahumma hadi dausan, ya fada kafa uku kuma duk suka musulunta. Inda yace Allah ya tsine musu, sai tsine musu Allah bai, amma sai yace haka mutanen Taif, aka ce ka bada dama a halaka su, yace a Abbas ya ci gaba da musu adda za su tuba. Yanzu Taif babu kafiri ko kai dai da shekara 2000 babu kafiri, duk musulmai. So da haka ka zama mai kokarin fadan alkhairi, wa qulu lin nasi husna, ku ga mutane magana mai kyau ba mummuna ba, tsinuwa bai cikin magana mai kyau jama'a, wallahi almusta'an. Yace al isharatu ila sajjiz zara'i, فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيدة لا تدعه حتى يقطع يده. حتى يقطع يده. يا نبي أنا من إشارة زوا قائد السد الزريعة توش كفر أرنا. دنكر أبو إيتا. أكيد أسلم أرنا. ساتر قوي ساتر واتو أبنا. إجيا من قدر ما تشوى أدناري إجيا دقوي تبس بتكي أينك هنم تنم. Amma ɓarawon da ya fara wannan satar shi ne zai girma har ya zama babban ɓarawo, har ya saci abin da aka yanke mishi hannu, ya cutar da mutane kuma ya cutar da kanshi. So da haka za ka ga ai ɓarawo da ya fara, da aka kama shi a matsayin ɓarawo, da za a bi tarihi za a ji ya daɗe yana yi, ko ya saba yi, ko ya taɓa yin sata wadda bata kai wannan ba. So da haka ana toshe kamar ɓarna, wato ko ƙwai kar ka sake ka sata, ko igiya kar ka sata, saboda kana buɗe kanka ƙofar ɓarna ne. الرابع قطع الجاهل العاريا، ينكي هنن واند يكي ينس بأرو يمس وهو سارق شرعا كما تقدم، يتي دنشي ما براوني أشار أنت كما يد بياني يقبات. الخامس نبير أن من سرق مالا قطع فيه سرق مالا مالا نيوانا مالا قطع فيه ضوئف عليه الغرم، واند يساك أبند بيكي أينكي هنن سبا sai an ninka mishi tara. Wa qad nassa alaihi al-imam Ahmad rahimahullah, mun ji cewa Ahmad dan hanbali ya ambaci wannan a cikin masail na Abdullah, fa qala man kana qala kullu man saqata anhu al-qat'u du'ifa alaihi al-ghurm, duk wanda wato aka cire hukuncin yanke hannu akan sa za a ninka mishi tara. Wa qad taqaddama al-hukmu an-nabawi bihi fi suratayn, mun ji hukunci guda biyu game da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sarikatu simaril muallaka, satar wato abin nan dan itace wanda yake a jikin bishiyarsa, washati fil marta, sata akuya wanda take wurin kiwo. Asadisu na shida istima'u ta'zir ma al-ghurb, halaccin ayo mutun ta'ziri, mun jin cewa za a mishi duka kuma zai biya tara. Wa fi zalika jam'u bainal uqubatayni al-maliyya maliyya wa badaniyya, wannan halaccin hada mutum ukuba guda biyu, ukuba ta kudi da ukuba ta jikin shi a daki jikin shi kuma ya biya tara asabi'u na bakwai itibarul hirz daga cikin sharɗin da za a duba kafin a yi yanke hannun barawo akwai alhirz shine ya dauki abin a cikin tsari wato cikin inda yake under security fa innahu sallallahu alaihi wasallam asqata alqata an sarqi thimari min ash-shajara annabi ya kauda hukuncin wanda ya saci dan itace a bishiya irin masu zuwa su dinga diban mangwaro mutane din wa wajabahu ala sariqihi min al-jarid amma ya tabbatar da hukunci ga wanda ya diba a wurin ajiya wajen shanya dabino bayan da abi hanifata anna hadha li nuqsani maliyati abu hanifa yace a abinda yasa aka kyala na bishiya ba a kyale na wajen ajiya ba saboda akan bishiya bai da daraja kamar yadda yake da daraja a wajen ajiya inji abu hanifa yace nuqsani na maliya li isra'i al-fasadi ilayhi so dai da yake kan bishiya yana iya lalacewa ba alkinta shi ba waja al hadha aslan fi kulli ma naqasat maliyatuhu bi isra'il fasadi ilayhi ya saka asali akan cewa duk abin da zai iya lalacewa idan ba amfani da shi ba ko kasa ta ba ko amma kaza idan an gasa ta yan ta kwana za ta lalace to in ka zo ka taimaka musu ka sace eh ayin tuku ba din nan to wai ba komai wa qawli jumhuri asahu yace maganin malami mafi yawa ta fi inganci fa innahu sallallahu alaihi wasallama ja'alahu salasa ahwali salasa ahwali nabi ya sa halaye kala uku sune ne halatu la shay'a fiha akwai yanayin da in kasa ta babu komai wa huwa ma idza akala minhu bi fihi shine abin da in ka ci kawai na bakin ka wa halatu yugharramu mithlihi da kuma yanayin da za a ce a ci tarakka ninki biyu shine wa yudrabu min ghairi qatlin kuma a dake ka ba tare da yanke hannu ba shine wanne huwa ma idza akhazahu min shajaratin wa akhrajahu shine in ka diba daga bishiya kuma ka fita da shi daga gonar wa halatan yuqta'u fiha da kuma hali na uku shine za a yanke hannu huwa ma idza saraqahu min baydari in ka sata a ma'ajiya sawa'un kana qadinta hajafahu aw lam yanta shin ya gaba bushewa ko bai bushewa fal ibratu lil makani wal hirzi la lil labsdali yubsihi lalu yubsihi wa rutubati za a lura da bushi ba za a lura da bushewar sa ko danyantaka sa ba ana lura ne da tsarin da yake ciki ko rashin tsari wa yadullu alaihi annahu sallallahu alaihi wasallama asqata alqata an sariqi shati min mar'aha kamar da annabi ya kauda wato yanke hannu ga wanda ya saci akuya wanda take wurin kiwanta wa aujabahu ala sariqiha min ataniha amma kuma yace wanda ya sace ta daga makwantarta daga shingenta to a yanke hannunsa fa innahu hirzuha domin wannan cikin security ta ne in ya sata a wannan wajen ya sata ne under security to bari mu dakata anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan wato abin nan fiqhu na takwas shine magana akan halaccin al'uqubatu almaliya sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله